This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan awoni lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin da ranar yau Alhamis 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zara da kanun labarai.
Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi a yau Alhamis domin tantance ko tsohon shugaban kasar Donald Trump bai cancanci ya sake rike mukamin shugaban kasa ba saboda rawar da ya taka a harin da aka kai ginin majalisar dokokin kasa a ranar 6 ga watan Janairu. A yau Alhamis, kasar Iraki ta yi kakkausar suka kan harin da jiragen yakin Amurka suka kai, wanda rundunar sojan Amurka ta ce ta kashe wani shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan Iran.
To, bayan cika kun labaran duniyar, za ku ji cewa kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS ko CEDEAO, ta soma wani taro na musamman domin tattauna sha'anin tsaro da yiwuwar ɗinke ɓaraka da ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso.
Muna ta fama da matsaloli na tsaro a wannan yanki, kuma a zuwa da samun wata kofa ta saɓani tsakaninmu da ƴan uwanmu babu bane da zai taimaki tsaro na yankin.
To, masu fashin baki a Najeriya kuma na ci gaba da tsokaci kan sabon shirin gwamnatin kasar na tunkarar matsalar tsadar kayan abinci da matsin rayuwa da 'yan kasar ke fuskanta.
Duk lokacin da gwamnati ta fito da wata manufa, to 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati da masu karfin fada aji sukan yi gaban kansu. Wannan umarni da shugaban kasa ya bayar umarni ne wanda za mu iya cewa dole ne a bada irin shi.
Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, to amma sai a gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi a yau Alhamis domin tantance ko tsohon shugaban kasar Donald Trump, wanda mai yiwuwa zai zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican, bai cancanci ya sake rike mukamin ba saboda rawar da ya taka a harin da aka kai ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. A ranar 6 ga watan Janairun na shekarar 2021, gungun magoya bayan Donald Trump da suka yi imani da kalamansa na cewa an yi magudin zaɓe wanda aka gudanar a watan Nuwamba shekarar 2020, lamarin da ya sa suka mamaye majalisar dokokin Amurka don hana 'yan majalisar sahali nasarar Joe Biden. Zaman kotun na yau zai mayar da hankali ne kan ko Trump zai iya sake tsayawa takara a zaben da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa, wanda ya ɗaukaka ƙararsa a gaban kotun kolin. Kotun za ta duba ko dole ne a cire ɗan takarar jam'iyyar Republican daga ƙuri'u a jihar Colorado saboda ya taka rawa a boron da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu. A yau Alhamis, kasar Iraki ta yi kakkausar suka kan harin da jiragen yakin Amurka suka kai, wanda rundunar sojan Amurka ta ce ta kashe wani shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan Iran. Inda mai magana da yawun Iraki ya kira harin kisan kai karara, wanda ya nuna ba a mutunta rayukan fararen hula ko dokokin kasa da kasa ba. Yahiya Rasul, mai magana da yawun Prime Minister Iraki, ya ce kawancen da Amurka ke jagoranta, wanda ta yi aiki a Iraki don kalubalanta kungiyar ISIS, ta sabawa dalilai da manufofin kasancewarta a cikin Iraki. Babban kwamandan Amurka da ke sa ido kan ayyukan sojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya ya ce harin da aka kai na ranar 30 da ta gabata ya kashe wani kwamandan kungiyar Katib Hezbollah, wanda ke da alhakin shiryawa kai tsaye da kuma shiga hare-haren da ake kai wa sojojin Amurka a yankin. Jami'an Amurka biyu sun tabbatar wa muryar Amurka cewa wanda aka kashe kwamandan jami'in ayyukan Wissam Muhammad Al-Sa'idi ne. Hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna shaidar cewa dan asalin kasar Iraki ne. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya tattauna kan kokarin kubutar da mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza a lokacin da ya gana da membobin majalisar ministocin yakin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Alhamis. A farkon ganawarsa da tsoffin hafsan sojin Benny Gantz da Gabi Isenkot, Blinken ya ce zai mai da hankali ne kan waɗanda aka yi garkuwa da su. Blinken ya ce zai kuma bayar da bayanai daga tarurrukan da ya yi a wasu wurare a yankin kan balaguran da ya yi, inda suka haɗa da Saudiya da Masar da Qatar da kuma yammacin kogin Jordan. Gantz ya shaidawa Blinken cewa batun da ya fi yin gaggawa a kai shi ne neman hanyoyin da za a dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. Hakan na faruwa ne yayin da ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce hare-haren martani da Isra'ila ta kai sun halaka sama da mutane 27,500 a Gaza tun bayan harin da Hamas ta yi, wanda ya halaka mutane 1,200 a Isra'ila a watan Oktoba.
As I said to the Prime Minister and to other Israeli officials today, the daily toll.
Blinken ya ce kamar yadda na faɗa Prime Minister da sauran mukarraban gwamnatin Isra'ila, adadin mutanen da ke mutuwa a kullum sanadiyar hare-haren da ake kaiwa kan fararen hula da babu ruwansu yayi yawa.
An jima kaɗan zata sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS ko CEDEAO, ta so mu gudanar da wani taro na musamman a Abuja, babban birnin Najeriya, domin tattauna sha'anin tsaro a yankin da kuma yiwuwar sasantawa da ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso, wannan da yana zuwa ne mako ɗaya bayan da ƙasashen uku da ke fama da takunkumin ƙungiyar sakamakon juyin mulkin soji suka ba da sanarwar ficewa daga cikin ƙungiyar. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulra'uf.
Wannan taron da ya zo kwanaki 11 cir bayan fitowar sanarwar ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali ya tara ministocin ƙasashen ECOWAS da wasu masu ruwa da tsakin kungiyar ne a matsayin wani matakin neman a tattauna kan hanyoyin sasanci mafi sauki don gudun sanya al'ummar ƙasashen su cikin mummunar yanayi. Dr. Umar Aliyu Ture shine shugaban hukumar ECOWAS, wanda ya bayyana cewa babu wani lokaci da ya dace membobin kungiyar ECOWAS su hada kai kamar wannan lokaci, kuma babu wani kalubale dake gaban su da ba za a iya magance shi ba idan aka hada kai. A yayin taron na yau dai, ministan harkokin wajen Najeriya kuma shugaban majalisar ministocin kungiyar ECOWAS, Ambassador Yusuf Maitamatigar, ya jaddada muhimmancin hadin kai wajen yin sasanci ga wannan barakar don gudun jefa al'ummar kasashen cikin wani yanayi.
Na jaddada muhimmancin hadin kai da kuma cewa wasu kasashe membobin ECOWAS suka kuduri niyyar fita abin takeici ne, ba su haka ba, duk da haka zamu ci gaba da kokari yanda Allah ya ganar da su za su ci gaba da zama a matsayin su membobi na ECOWAS. Domin ita ECOWAS a sunanta a turance ma ana cewa ECOWAS community, an kafa ta ne domin al'umma ba wai don gwamnatocin kasashe ba. Saboda haka muhimmancin da abin da ake duba shine al'umma, jama'a, wanda da dama in ka duba wasu kasashe kamar irin su Cote d'Ivoire, akwai ƴan Mali, akwai ƴan Burkina Faso, kusan kashi 30% suna zaune a cikin Cote d'Ivoire. Dan haka aka ce wasu kasashe sun fita, ma'ana suna son al'ummarsu da suke zaune suke cinikayya suna rayuwarsu a wasu ƙasashe duk su koma kenan. Idan aka zo ana cinikayya tsakanin ƙasashen nan, duk sai an biya haraji. Saboda haka rayuwar ba wai daɗi za ta ƙara ba, wahala ba ta ƙara, musamman ga ƙasashen da suka ƙudiri wannan niyya. Fatanmu shi ne za a yi amfani da diplomasiya, ƴan uwanmu ne, muna ƙaunarsu, a shawo kansu, a ci gaba da zama a cikin ECOWAS.
Shi ma ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya bayyana cewa
to ga wannan taro za a tattauna maganar fitar Niger, Mali da Burkina Faso daga ECOWAS, ga matakan da ya kamata a ɗauka na ƴan uwantaka da zumunci da mutunci na juna da kuma kare haƙƙin ƴan ƙasashen, na yanda za su ci gaba da zama duka ƙasashen nan namu da kuma yin hudodi a duka ƙasashen nan namu. So za mu tattauna mu ga yanda za a bullowa lamarin, kuma da yardar Ubangiji ana tunanin a samu sulhu na yanda za a daidaita. Muna ta fama da matsaloli na tsaro a wannan yanki, kuma
kuma a zo a dada samun wata kofa ta sabani tsakaninmu da yan uwanmu ba abu bane da zai taimaki tsaro na yankin.
A game da matsalar ta kunno kai a kasar Senegal, Alhaji Badaru ya ce za a bullo da matakan tabbatar da cewa an samu mafita ga daidaita batun dage zaben kasar zuwa watan Disamba.
Na tabbatar za mu tattauna yau a ga kofofin da za a dauka na yanda shi ma za a daidaita al'amarin domin a sami kwanciyar hankali a Senegal.
Idan ana iya tunawa a cikin sanarwar da kasashen yammacin Afrika uku wato Niger, Burkina Faso da Mali suka fitar, sun jaddada cewa za su kare yancin su a matsayin kasashe su kori kungiyoyin yan ta'adda tare da nuna karara cewa shirya zabe ba shine babban abin da ke damun su ba a yanzu. Tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasashen Mali, Burkina Faso da Niger, kungiyar ECOWAS ta yi ta kokarin ganin shugabannin mulkin sojan kasashen sun dage wajen gudanar da zabe na maido da gwamnatin farar hula, lamarin da ya ci tura. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tawa gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Pakistan ta katse layukan wayoyin tafi da gidanka da na internet a duk fadin kasar a ranar zabe a yau Alhamis, yayin da ake zaben yan majalisar dokokin kasar da ake tacece kuce a kai. Sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar da sanyin safiyar yau gabanin buɗe wuraren kada ƙuri'a kimanin mutane miliyan 128 ta ce an ɗauki matakan rufe hanyoyin sadarwa ne saboda a kawar da duk wata barazanar tsaro da tabbatar da doka da oda. Rikicin dai ya biyo bayan tashin bama-bamai guda biyu a wajen ofishin yakin neman zabe a kudu maso yammacin lardin Balochistan ranar Larabar da ta gabata, inda ya kashe mutane 30 yayin da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin.
Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na gaggawa domin tunkarar matsalar karancin abinci da tsadar kayan masarufi da ke kokarin jefa 'yan kasar cikin mawuyacin hali. To sai dai masu fashin baki na ganin cewa wajibi ne a dauki kwararan matakan ganin shirin yayin nasarar cimma makasudin kafashi la'akari da halin da 'yan kasar suke ciki. Wakilin mu Lamida Abubakar na dauke da karin bayani.
Shugaba Tinubu ya bada umarnin bude manya-manyan sito-sito da ake aje kayayyakin abinci wanda ke shiyoyi shida na ƙasar ta Najeriya. Gwamnatin Najeriya dai ta shirya ganawa ta musamman da manyan 'yan kasuwa domin sanin irin tanade-tanaden da suka yi na tattara kayayyakin abinci da ke a cikin ma'adanansu domin fara fitowa da shi, tare kuma da karya farashinsa a fadin ƙasar ta Najeriya. Dangane da haka ne ya sana tattauna da daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Malam Bala Ibrahim.
Wannan mataki da aka ɗauka na buɗe rumbuna domin a saki abinci zai taimaka matuƙa gaya. Lalle duk wanda yake Najeriya a halin yanzu ya san cewa ana cikin wani hali na rashin jin daɗi a tattare da rayuwa. Ina tabbatar maka cewa wannan abu za a yi shi domin a ga cewa ya tsirga ga waɗanda ake so ya tsirga gurinsu. In kuma wasu suka nemi su hana ruwa gudu a shirin, ka tabbata za su dace da hushin hukuma.
Haka kuma na yi magana da wani mai sharhi akan harkokin yau da kullum kan matakin na gwamnatin tarayyar Najeriya, musamman halin da jama'a suke ciki. Mai sharhin dai ya ce sai a yi hattara domin kada a siyasantar da wannan lamarin. Farfesa Yahaya Tanko Baba, shugaban sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodi da ke Sokoto.
Duk lokacin da gwamnati ta fito da wata manufa, to 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati da masu ƙarfin faɗa aji sukan yi gaban kansu. Wannan umarni da shugaban ƙasa ya bayar umarni ne wanda za mu iya cewa dole ne a ba da irin shi, kuma dole ne gwamnati ta yi tsaye kai da fata ta tabbatar da cewa an samu abinci wadatacce kuma cikin farashin da mutane za su iya saya. Idan ba haka ba, to inda aka dosa na ba za mu iya ganin taɓarɓarewar tsaro da kuma tarzoma. Mun fara ganin abin da ya faru Niger da wani ma ɓangare na kudancin ƙasar nan da wurare daban-daban suka jefi-jefi aka fara zanga-zanga.
Haka kuma wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya.
The presidential directive is one welcome thing that would have joy to the people.
Wannan yana cewa ne sunana Dick Saloni Wiko, yace matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka musamman na fiddo da abinci abu ne mai kyau, kuma ƴan Najeriya da dama za su yi farin cikin jin haka. To sai dai kuma kiran mu anan shine kada a siyasantar da wannan lamarin, domin za a ga cewa idan aka fara shiri irin wannan, za a ga mafi yawanci ƴan siyasa ne na jam'iyya ɗaya suke amfana.
Also question the credibility of our politicians, because you know the way they like doing their things.
A baya-bayan ne ma'aikatar gona ta ƙasa ta bayyana alƙaluma da ke nuna cewar aƙalla kashi 83 na 'yan Najeriya na fuskantar barazanar yunwa a wani taro na baya-bayan da aka gudanar a arewacin ƙasar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon basir, wanda a turanci ake kira da pile, a likitance kuma ake kira da hemorrhoid. Basir dai cuta ce da ke haddasa kumburi da rashin sukuni, a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubura ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta basir. Likita, gare ka.
Shi ciwon basir dai a turance an fi kiran shi da pile, amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid. So wannan ciwon basir din nan ba wani babban cuta bane, illa kaman bayani haka. Shi wannan duburan namun nan, kamar yadda muka sani, yana da jijiyoyi, jijiyoyin da yake kaiwa jini, wanda yake taimakawa tare da su muscles, wato tsoka kenan da yake jikin ɗan adam, gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan. So yayin da ya kasance cewa ɗaya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura, ya yi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin, ya zo ya kasance ya fara yin jini, yana yin kaikayi, yana yin zafi alal misali, to shi ne ake kira da wannan shi hemorrhoid, ko kuma pile, ko kuma basir a Hausa. So ba wani babban abu bane, illa wannan jijiyan da yake jikinmu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba.
To likita, shin me ke haddasa cutar basir?
Babban abin da yake kawo wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan. Straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri. Wannan nishin yana jawa pressure yayi yawa a wannan particular gurin, wato a jikin dubura. To wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting, sai kuma on their own su fara gajiya. Wato gajiyan nan shine zamu iya kamar a matsayin pressure kenan, suna gajiya sai kuma su fara ɗan kumburin a gaba a gaba a gaba continuously, wato a gaba yana kai yana kai yana taruwa har sai kai to the extent that ya ƙara wannan kumburin. So a takaicen takaitawa dai kenan, yayin da mutum yana yawan samun matsalan na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi, ko kuma yawan zama akan shadda, ko kuma ba akan shadda ba, wanda ya kamata a ce mutum ya yi bayan gida cikin minti 2, minti 3, ga mutum ya yi minti 15, 20, 30 ko ma sama da haka, dan yana so bayan gida ya samu ya fito, yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida, yana ta shan wahala, to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito.
To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir?
To shi wani abu da basir, akwai wanda bayi da alamu, wato asymptomatic kenan, akwai wanda kuma they are symptomatic, wato wanda suke da alamu. So ba mamaki bane mutum yana da basir amma bayi da kowane alamu guda ɗaya, amma kuma ga wanda alamu ya fito musu, to yawanci ɗaya daga cikin wa'innan ne, ko ma ga baki ɗayan su. Na farko dai akan samu shi kanshi kumburin wanda mutum zai na jin abun a jikin shi, wani lokacin ma har yakan fito da jini. Sai dai kuma a gane wani abu, ba wai bayan gidan bane yake yin jini, a'a shi jini daban, bayan gida daban. Yayin da aka ga jini a cikin bayan gida, to wannan kan tabbas ba basir bane. Amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban, ga jini kuma daban, to wannan yafi alamun basir. Ga wa'insu yana musu tsananin zafi, akwai wani ke zuwa musu da majina ma a jikin shi, tare da kuma wato ainihin kaikayi ta wannan general discomfort din. Discomfort shine mutum ya ta jin wani iri, ko ya zauna, ko yana tafiya, ko kuma yana wani abu ma zai ji, still akwai wannan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi, ko kuma ta gurin duburanta. To wa'innan su ne manya-manyan alamomi na wannan basir din. Abin ba zallan nan ba, ya kamata mun fi sa himma da kwazo akan ire-iren wa'innan basir din, dan shine zai famu dama mu san cewa okay, to eh, doga irin nawa alaman yadda take zuwa mun. Daga kuma cikin manya-manyan ire-iren muna da su in degrees ne, wato hawa-hawa kenan. Muna da first degree, muna da second degree, muna da third degree, muna da kuma fourth degree. To first degree shine wanda babu prolapse. Prolapse din shine wannan bullo ko wannan, so mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki, wato internal hemorrhage kenan. So ko ma menene ba zai taba jin ta ba, amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi. Na biyu kuma akwai prolapse, amma prolapse din yakan akuni yayin straining, yayin da mutum ya kasance yana wannan dogon nishin nan da na faɗa a baya, yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi, to ba mamaki bane bayan gidan yayi wannan taurin, to sai kasance cewa kenan abun ya fara bullukowa. Amma in ya kasance babu matsalan nishi, in ya kasance cewa bayan gida ya zo da laushi, to wannan ba zai bulluko ga baki ɗaya ba, shine second degree kenan. Fourth degree ko kuma degree ko kuma ince hawa na uku shine yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri, to sai ya kasance cewa wannan ya bulluko, wato shi wannan jijin da na faɗa yake kumbura sai ya bulluko, amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi, wato za a iya pushing in shi back kenan. Sai kuma fourth degree, wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsa ma ba zai fito ba, saboda wannan nishin da ake is continuous, wato ya daɗe na wani tsawon lokaci alal misali, kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa bane. So kenan mutum zai iya tambayan kanshi, shin in yana da basir alal misali mai bullukowa ne a wanda zai zo ya kasance ya koma da kanshi ne, wanda sai ka sa yatsa ne, ko kuma wanda ko ka sa yatsan ma ba zai koma ba, dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa. So ga kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance yana da shi, to kenan yana bude constantly, so ba mamaki bane yana da wannan fourth degree din. Daga wa'insu ire-iren shin ko muna da internal, muna da kuma external. Internal shine wanda yake ta ciki, wanda kamar yadda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba. External kuma shine wanda har muke ganin shi, wanda gashi ne yana zaune a waje. Amma daga cikin wanda suke fi wahalar shi ne shine thrombosed hemorrhoid, wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ne, kumbura sai zo yayi waje. Amma daga cikin manya-manyan alamomi shine tsananin zafi, zafin da in ba a kiyaye ba ma wa'insu har akan ba su gado, sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomi da na faɗa a baya na su majina, tare da kuma rashin jin daɗi a dubura ga baki ɗaya.
To likita, shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir?
Tabbas akwai su. Wa'insu ko ba wai zallan kamanceceniya bane, but rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani ya da basir da kuma ba ma basir din yake da shi ba, wato marar lafiya kenan, musamman yayin da ya je gurin likita. Bari wani bayani a gurguje wanda yana da kyau don Allah mu fahimta. Da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya haɗa da dubura, in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne. To yayin da kace kuma kana da basir, abinda ni likita zan dauka shine ai wani likita ya ganka ko kuma ya ganki, ya yi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa kana da basir, to da ka zo ka faɗa mun, ni kuma kawai zan ɗaura a kai ne. To ba dole kasance na tsananta a bincike ba, musamman ya kasance cewa ga patient guda 30 suna jira a baya, gashi ya kasance cewa ni kaina na gaji, ko kuma akwai wasu aikace-aikace, ko kuma gashi an kawo emergency, to kai kuma ka zo ka ce mun kana da basir, to abinda zan yi kawai zan rubuta ka ce kana da basir ne. Ba abin mamaki ba ne, ba basir kake da shi ba ɗan uwana, ba abin mamaki ba ne hala kana da anal fissure ne, ko kuma anal carcinoma, ko kuma anal fistula, ko kuma anal abscess, ko kuma pruritus ani, ko kuma diverticulosis, ko kuma irritable, ko kuma inflammatory bowel disease, ko kuma su colorectal carcinoma. So bari mu ɗanyi su a gurguje, wa'innan su ma a namu fahimtan basir ɗin na mutane suna kama da basir, amma kuma kwata-kwata akwai wanda ba su da kamanceceniya. Yanzu kamar aka ce fistula yana nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura, to kaga mutum ba dole ya san rami bane, wannan zai zo ya ce maka kawai basir ne, bai ma san cewa wannan rami bane. So kaga a matsayinka na likita, ba dole ka sa himma da kwazo a wannan binciken da na faɗa a baya ba. Wannan ya kasance fishon ne shine kaman dan yago wanda yake bullukowa ko da amin wanda yake fitowa ta gurin dubura wanda wani zai ce maka yana da basir kuma ba basir bane fishon ne. Abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kaman a ce diwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir. So duk ba su bane carcinoma kamar kansa ne gabaki daya. So in mutum ya zo ya kasance yana da kansa ya zo ya ce maka yana da basir so kun ga abubuwan sun yi asalin hannun riga kuma gabaki daya management din su da treatment din su ba iri daya bane. Balle kuma mutum wani cucuka yake da shi wato pruritus ne kenan ya ta samun kaike na wannan duburan wannan kuma ya kasance yana barin farce ya ji ciwo kanshi wanda zai iya jawo fissure din for example duk za su taru da kalma guda daya ne ina da basir. So sai sa jama'a in kun zo karku ce wa likita mace ne ko namiji ina da basir ko kuma alal misali wani abu kamar haka ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji kuma ya hada ki ku insistent ku ce su gani su ma su duba especially in ya kasance cewa guri ne wanda ka san iya akwai ƙwararrun ma'aikata. In ba haka ba to zai kasance mutum ya zo ya developing wani condition din da ba shi ba sai satuka wata da watanni wa'ansu ma har wa'ansu shekaru kuma kafin a zo a gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba ya dade yana bata kudin shi ta dade tana bata kudin ta bata lokaci tare da kuma shan magungunan da ba gaira ba dalili.
To likita shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar?
To gaskiya wannan ya fi alaka da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi da kuma irin lokacin da ya daidai yake yi da kuma uwa uba wato yayin da ya zo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito. In kasance mutum ya yi satuka wata da watanni kan ba abin mamaki bane zai iya developing issue amma in kasance cewa mutum kwata-kwata baya da irin wannan issue na bayan gida mai tauri ko kuma yanzu ya kasance ya daɗe yana zaune a bayan gida ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi ne rike bayan gida ba don kuma ba don alal misali yana jin wani iri na zuwa bayan gida ko kuma a inda yake zaune babu bayan gida ko kuma yana jiran wani lokaci yayi alal misali 11:30 safe mutum yake jin bayan gida sai ya ce ai to ainihin da awa 1:30 za a kira sallar azhar to bare bari sai lokacin sallar azhar to kunne in ta yi kafin ya je ya bayan gida to duk wa'annan abubuwa ne wanda suke developing suke taruwa suke iya determining din wannan fitowa na basir din. So kenan babu wani takamamman lokacin da za a ce maka ainihin da sati 2 sati 3 wata 1 wata wata uku duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din nan wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zai zo ya dame su su fara bullukowa to duk shine abubuwan da ake so a yi avoiding wato a guje mawa in dai aka guje masa to insha Allahu ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhoid din ko kuma pile ko kuma basir insha Allahu zai tafi.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiƙo da kuma zaki da cutar basir. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya.
Ta gaida Hawwa Umar da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Jami'an ƙasar Ukraine sun sanar a yau Alhamis cewa Russia ta kai hari a cikin dare da jirage marasa matuƙa guda 17 inda suka yi barna a Mykolaiv da Odessa sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce sojojin saman ƙasar sun lallata 11 daga cikin jirage marar matuƙa a yankunan Mykolaiv, Odessa, Binnetsia da Dnipropetrovsk. Vitali Kim, gwamnan yankin Mykolaiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa an samu lalacewar gine-gine da masana'antu. A Odessa, gwamnan yankin Oleh Kipa ya bada rahoton lalacewar wani babban bene da ba a kammala ba da kuma wata makaranta. Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi a yau Alhamis domin tantance ko tsohon shugaban kasar Donald Trump wanda mai yiwuwa zai zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican bai cancanci ya sake rike mukamin ba saboda rawar da ya taka a harin da aka kai a ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. A yau Alhamis kasar Iraki ta yi kakkausar suka kan harin da jiragen yakin Amurka suka kai wanda rundunar sojin Amurka ta ce ta kashe wani shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan Iran. inda mai magana da yawun Iraki ya kira harin da kisan kai karara wanda ya nuna ba a mutunta rayukan fararen hula ko dokokin ƙasa da ƙasa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya tattauna kan kokarin kubutar da mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza a lokacin da ya gana da membobin majalisar ministocin Isra'ila.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma dakatar shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladas Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni, har ma da injiniyan mu na yanzu Pete Handley. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.